aka ji wannan kutuba tana mana magana ne akan abin da ya shafi al-jihad domin dauka karmar Allah mun sani cewa jihadi wani abu ne da yake da nau'ika da dama ba jihadi sai ka dauki takobi ko ka dauki bindiga ba jihadi yana da nau'ika da dama ɗaya ne daga cikin ka dauki makami sauran da yawan ba sai ka dauki makami ba yana daga cikin jihadi a cikin addinin Allah shine yada addinin Allah bayan yada addinin Allah daukaka addinin Allah shine yadda zaka yi ka gina makaranta ka gina masallaci ka gina dukkanin wani abu na ibada wanda bayan Allah da su amfana da wannan abu zaka iya mutuwa yana amfanar ka har bayan ka mutu lalle yana da kyau mu sani cewa daukaka karmar Allah abu ne wanda yake da muhimmanci akan kowanne musulmi ya ji a ransa cewa yayo alƙawari ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala zai zo nan duniya da cika wannan alƙawari kuma ya koma ga Allah ya bayani akan wannan alƙawari da ya dauko ne to dan haka wajibi ne ka sani cewa ko dai ka cika alƙawarin anan duniya ko kuma ka je lahira a cika maka shi a cikin biyin nan babu na uku dan haka ya ku yan uwa cin addinin musulunci lalle mu sani cewa mun dauko alƙawari ne a wurin Allah akan cewa za mu zo mu cika wannan alƙawari da muka dauko a wurin Allah subhanahu wata'ala aka godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wanda shine ya sanya yin jihadi ya zama ibada bauta ne na Allah akan kowanne musulmi wanda Allah subhanahu wata'ala yayi umarin wanda yake da tsaka shine iko don haka ya ku yan uwa cin addinin musulunci lalle mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa akwai alƙawari tsakanin mu da Allah subhanahu wata'ala lalle mun shaida babu wani abun da ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi abokin tarayya gare shi mulki yake gare shi godiya take mun shaida annabi Muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne tsira da aminci su tabbata a gare shi da ma sahabansa da ma wadanda suka biyo baya har izuwa ranar alkiyama bayan haka ya ku al'ummar musulmi lalle mun sani cewa Allah subhanahu wataala yayi umarni ga kowanne musulmi ya zama yana yi wa kansa tanadi domin duk abin da zaka yi a cikin addini wallahi ba wani kake wa ba kanka kake yi wa domin me duk abin da kake ana tara maka shi ranar gobe kiyama zaka gan shi immal khair wa immal shar babu na uku ko dai kaga alkhairi ko kaga sharri dukkan abin da ka gani a cikin biyen nan kai ne kaje da shi don haka lalle kai tanadi a kowanne hali kake ciki wallahi zama kana shiri kana mai tanadi kaje a ranka wai yanzu ai da nake din nan da Allah zai karbi rayuwa ta addanna ni a cikin wannan ramin me ne tanada wannan kuma kai sai kai kanka ke sabi don haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana wajen al'amarin jihadi yace ku yi tanadi gurgudun yadda za ku iya na karfi ne na dawakai ne na kayan abinda za ka yi na yaki ne lalle ka sani cewa kai tanadi tanadin da zai zama yana tsoratar da abokan gaba Allah ya ce tarhibuna bihi aduwwan lillahi wa aduwwukum ya zama me yana razanar da makiya Allah yana razanar da makiyan don haka Allah subhanahu wataala ya ce wasu kuma daga cikin su lalle cewa Allah subhanahu wataala ya ce akwai wasu makiyan ma wanda ba ku san su ba Allah ya ce mu ne muka san su Allah subhanahu wataala ya ce duk abin da za ku ciyar duk abin da ka ciyar komai kankantar sa in dai domin dauka karmar Allah ne Allah ya ce za a riwafu ilaikum Allah ya ce za a ninka muku ne a ninka muku Allah ya ce baya zalunci wa antullahi tazalimu Allah ya ce ba zai Allah ba zai zalunce ku shine akwai katada ibnu da ama as-sudusi da abu abiya da mujahid suka ce fassarar wannan aya duk inda ka kasance ya zama to cewa a magana ne a wajen aiki ne ya zama kana ta arifi kana da wani ta cewa akan addininka kada ka yarda kaje zaka yi bayani akan addininka ya zama Allah yana tuhumarka da wani zunubi ko da wani laifi da kake lalle ka zama to cewa a kodi yake ka zama kai ran kai karan kanka tukunna a daidai kake ma'ana me babu wani abin da Allah subhanahu wataala yake tuhumarka da shi kada kaje gaban Allah Allah yana tuhumarka da wani kake dan uwa cin addinin musulunci ba haka ka sani Allah subhanahu wataala yana son dukkanin wani musulmi ya zama to cewa mai karfin rai mai karfin zuciya mai tanadi a cikin addininsa kada ka zama mutu cewa kai a cikin addinin naka ma kai dan ba ruwanka ne to kai dai kawai kana cikin addinin ne suna ne kadai ba wani abu da kake amfanar da wannan addini naka kada ka zama ga ya dan uwa a cikin musulunci don haka Allah subhanahu wataala yake cewa ya sayi rayukan mu'mine da dukiyoyin su da me bi anna lahum aljanna da aljanna yasa Allah yace ku yaki a yake ku Allah yace ku kashe a kashe Allah yace wannan alƙawari ne wannan Allah subhanahu wataala yayi wa kansa yana nan a cikin at-taura yana cikin injila yana cikin wannan littafin nan mai girma shine alqur'ani yace ya ku yan uwa a cikin musulunci wane ne yafi Allah cika alƙawari wallahi ba Allah yace ka musu bushara ya Muhammad da wannan suka yi ciniki da Allah sun yi riba cinikin su yayi riba Allah yace wannan fa shine rabo wanda yake mai girma wanda ya mutu akan harkar daukar kalmar Allah wallahi yayi nasara wanda ya mutu akan aikin Allah wallahi yayi nasara kada ka yarda ka mutu kada ka yarda ka bada rayuwarka wallahi akan aikin banza kada ka yarda wallahi kada ka yarda ka bada rayuwarka akan sabawa Allah subhanahu wataala kada ka yarda wallahi da haka ne Hasan al-Basri yake cewa yace dukkanin wani musulmai dukkanin wani musulmi face yana da wata agenda tsakaninsa da mahaliccinsa yana da wani alƙawari da yake rataye a wuyansa tsakaninsa da mahaliccinsa yana da wani ciniki da suka yi shine ko dai a kashe shi a wajen daukarmar Allah ko kuma ya mutu aka san haka sai karanta wannan aya wacce take mai girma yace inna Allaha astara min almu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahum aljanna yace me yace lalle ya ku bayin Allah ku sani cewa babu duk duniya babu wani wanda za a kamanta shi ma da ya kai Allah kwatan kwatin cika alƙawari da ya kai Allah kyakkyawan zance babu shi babu shi don haka ya ku yan uwa a cikin addinin Allah lalle ku sani cewa Allah yace kada ku zama kuna bakin ciki Allah yace wala tahinu wala tahzan kada ku zama masu rauni ba a san musulmi ya zama mai rauni ko da yake ka zama min alaqawiyin kana da karfin zuciya ka zama kana da karfi Allah ya ce kada ku zama masu rauni kada ku zama masu bakin ciki Allah ya ce ku ne mafi daukaka in har kun kasance mu'mini sharadin shine in kuntum mu'minin in har mutun ya zama mu'mini ya zama tsakaninsa da Allah yake yi wallahi su ne madaukakara na gobe kiyama don haka Allah subhanahu wataala yake cewa kada ku rauni wajen fuskantar abokan gaba Allah yace idan kuna mubaraza gaba da gaba tsakaninka da abokin gaba idan an harbe ka kaji zafi su ma fa an harbe su suna jin zafi idan an soke ka kana jin zafi su ma fa suna jin zafi ku me musulmai kuna kwadayin wani abu a wurin Allah hiya aljanna ita ce aljanna su kuma ba su da wannan ba su kwadayin wannan su fa suna yi ne domin duniya domin wani rayuwar su ta san duniya kai da kake in ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a wannan hanyar kai da kana da alƙawarin aljanna wani tsoro zaka ji wani bakin ciki zaka yi don haka ya ku bayin Allah ya ku ɗan uwa cikin addinin musulunci kada ku zama masu rauni kada ku yi rauni kada ku zama masu rauni a cikin daukarmar Allah subhanahu wataala yake cewa in tamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misl yace idan me kuna jin zafi ne ko an yi muku wani abu to kafin ku fa an yi wanda suka gabace ku duk abin da kuke tunani ya same ku ya samu wanda suka gabace ku babu wani abin da yake a cikin addinin musulunci wanda zaka ga kai kafin kai wani yayi ta ku yan uwa cikin addinin musulunci lalle mu sani cewa aikin Allah ba karamin al'amari bane kuma ba karamin abu ne mai daraja a wurin musulmi ba Allah subhanahu wataala ce sunna ce tasa kwanaki kan juyawa suke Allah yace ko dai kai nasara yau ko ai nasara akanka wannan kaida ce ta Allah subhanahu wataala Allah yace ka duba ga wasu kafirai suna ciyar da dukiyar su ne domin su kautar da mutane da kan hanyar Allah to ina kai da zaka ciyar akan daukaka hanyar Allah din ina nanin babu aula ai mu ne ya cancanta mu yi kokari mu zage dan tsiyoda su ba suna ciyarwa ne domin a kautar da mutane daga kan hanyar Allah Allah ya ce duk hakan fa ai kuma nasara akan su sannan wannan abin da suka ciyar ya zama hasara sun nemi kudin da wahala kuma sun ciyar a cikin wahala babu wani lada da san
Allah ya ce sannan ai nasara akan su. Allah ya ce lalle gaba ɗayan kafirai zai tara su a wutar jahannama ne ranar gobe kiyama. Allah ya ce yayi hakan ne domin ya tantance mai kyau da mara kyau. Liyamisallahu al-khabisa min at-tayyib. Allah ya ce domin me ya tantance abin da yake ba shi da kyau a tabbatar da abin da yake mai kyau. Yaku ƴan uwa cikin addinin musulunci. Lalle wajibi ne a gare mu. Mu sani Allah ya mana baiwa, Allah ya mana wata hikima. Wace kadan ne daga cikin musu ke ganewa wajen ci da dukiyoyin su, wajen yada karamar Allah, wajen daukaka addinin Allah. Wallahi kadan ne suke iyawa da dukiyoyin su. Wallahi hasali ma ciyar da addinin ka wajen daukaka karamar Allah, wallahi hasali ma kara dukiya yake, baya rage dukiya, wallahi kara ta yake. Ya ku ƴan uwa, wallahi ku bayar fi sabilillah, ku bayar domin daukar man Allah. Kada ka yarda ka je kana ladama yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana. Idan mutuwa ta zo wa dan adam, zaka je na cewa laula akratani ila ajalin qarib ko a fasaddaka wa akum bin salihin, in ba da sadaka na ciyar da addinin Allah din, in zama daga cikin mutanen kirki, ina jufal kala lokaci ya wuce. Kada ka zama kana cikin wanda zaka zama to cewa kana tunani kana nazari akan abinda ba zai amfane ka ba wannan lokacin, ladamar ba za ta amfane ka ba. Allah yace dukkanin abin da ya same ku, Allah yace yawma takal jama'an, ranar da jama'u guda biyu suka fi ataini kenan, almuslimun wal kufar. Allah yace fa bi iznillah, Allah yace duk wannan abin da kaga ya faru da izinin Allah, Allah yayi hakan ne domin ya san su waye mu'mine na gaskiya, su waye wanda suke munafukai, su waye wanda addinin kawai suna faɗa ne iya fatar bakin su bai higa cikin zuciyarsu ba. Allah yace zaka ji suna cewa ku zo mu tafi mu yaki domin daukar karmar Allah, sai kanji munafukai suna cewa au dafu launa alama kitala ailar taba ana ku muda mun san wannan abin haka yake. Ai ba sai kaji suna faɗan maganganu wanda suke ba su daidai da abin da addinin su yake ba. Don haka ya ƴan uwa cikin addinin Allah, idan za ka yi addinin Allah, ka yi tsakaninka da Allah, ka bauta wa Allah. Allah baya son cewa kana bauta masa kana shakka. Ka yi abin da za ka yi, duk abin da za ka yi ka yi shi kawai tsakaninka da Allah. Allah ya ce shin ku mu'mine kuna tsammanin ne ku shiga aljanna haka kawai? Allah ya ce har sai mun san su waye masu kokari, masu yin jihadi daga cikin ku, sai mun san su waye. Allah ya ce sai mun san kuma su waye masu yin hakuri. Mun san a cikin addini babu abin da ya kai hakuri wahala. Allah ya ce sai mun san su waye masu yin hakuri. Ko cikin suratul Ali Imran da Allah yake fadan sharadi na jihadi, yake cewa sai da yace bala in tasbu. Allah ya ce ku saurara in kun yi hakuri. Sai da yace fa in kun yi hakuri, sai sa jawabul shar, in kun ji tsoron Allah, Ubangiji subhanahu wataala zai agaje ku da wani adadi na mala'iku su taimake ku. Ashe kenan dukkan abin da kake, in baka yi hakuri ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala, ka ce wannan dukiya Allah ya bani kuma yanzu ma Allah zai iya karba, don haka ne yi abin da ya dace da ita, kada rahin abin da bai dace ba ya zo mu. Wallahi duk mutumin da ya samu dukiya ta kare bai yi amfani da ita ba, wallahi yayi hasara, yayi hasara. Don haka ya ku ƴan uwa cikin addinin musulunci, Allah subhanahu wataala yake ce mana yayi hakan ne domin ya san su waye masu hakuri. Allah ya ce yayi hakan ne domin ya jarraba mutane a kowanne hali, ya ga su waye da su yi hakuri, su waye ba da su yi hakuri ba. Allah ya ce su waye da su yi hakuri, su waye ba da su yi hakuri ba, su waye da su yi hakuri da abokan gaba, su waye da su zama munafukai. Allah ya ce munafukai za ka ga suna dariya, kuna ganin su da idanunku hakikanin gani, suna ce ah to gaina sun tafi, wane babu, wane babu, wane babu, wane babu, ka gani ai goma sa kara. Haka zaka ji munafukai suna faɗa. Allah ya ce ayya su yi dariya a nan duniya, su yi dariya a nan duniya kaɗan. Allah ya ce su yi kuka da yawa a cikin wuta, kukan kuma da ba zai fidda su. Ina Allah ya ce falai da kuka lilan waye kuka sirran finna. Allah ya ce su yi dariya a nan duniya kaɗan, su yi kuka wanda yake mai tarin yawa dana gobe kiyama. Ya ku ƴan uwa, lalle mu sani cewa duk abin da ka gani a cikin duniya nan, abin da ka gani a nan duniya din, ka aikata shi ana tattala maka shi ne ranar gobe kiyama ya zama guzuri a gare ka. Ya ku ƴan uwa, lalle mu sani cewa Allah subhanahu wataala yana nassanta mana a cikin wata aya, yake cewa a daga cikin mutane wanda suke da na ƙauyuka da na gari, Allah ya ce na gefen Madina ya ce akwai munafukai wanda sun kware wajen munafurci. Allah ya ce iya gaya wa Annabi Muhammad yace hatta da kai da mutananka ma ba ku san su ba. Allah yace mu ne muka san su. Da sannu Allah yace zabi musu azaba, yace azaba kala ne. Kun ga ka tsaya shi yanzu wace irin azaba ce Allah zai yi mutane azaba kala ne. Malaman tafsiri sun yi fassarori da dama, wasu suka ce azaba kala biyu a nan duniya ne da nan lahira. Ai duk abin da wani baka so wani kaga ci gabansa. Kamar yadda muke rayuwar duniya ga zance, ai wani ya zama minista. Ya za ka ji a ranka, sai ka ji zuciyarka tsabar bakin ciki ka hanta fashe. To wannan bakin cikin da suke ji ai azaba ce. Allah kuma yace yana nan ya tada na musu kuma asalin azaba ta lahira kenan. Shine Allah ya ce sanu azabuhu maratain, wasu daga cikin malaman tafsiri suke wata fasarar wadda ba wannan ba. Ya ku yan uwa cikin addinin musulunci, lalle mu sani daga karamar Allah shine mafi girma ibada a cikin addinin musulunci. Lalle mu bautawa bayan bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai. Don haka Allah subhanahu wataala yake cewa ka gaya musu ya Muhammad, lalle waɗanda suke kafirai in har sun bar abin da suke na kafirci, sun bar abin da suke na munafurci, sun dawo addinin Allah, Allah ya ce zai gafarta musu abin da duk suka yi ya gabata. Amma in suka koma, Allah ya ce abin da suka aikata ya dawo. Wannan sunna ce ta mutanen farko. Allah ya ce kada ku zama masu juya baya wajen fuskantar abokan gaba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibancin al'amarin wanda suka yi imani da shi, suka yi imani da Allah, suka yi imani da ranar alkiyama. Lalle mu sani wanda suke kafirai ba su da majibancin al'amari ranar gobe kiyama. Dan haka da mu tsaya lokacin sallah, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mu'minu ila salat.